kungiyar limaman addinin musulunci na kasar jamhuriyar kamaru sidimu kadungule ta kira duk limamanta a babban birnin kasar yawunde domin gudanar da addu'an zaman lafiya kasancewar irin matsalar da yake nema bijiro wa kasar ta jamhuriyar kamaru musamman ma ta bangaren jihar arewa mai nisa anda maharan boko haram suke aikata aika sai kuma yan awarin kasar ana suke neman dare kasar gida biyu kana ta gabashin kasar kuma yan tawayen kasar bangine suke kwarewa cikin kasar dr musa umaru shine shugaban limaman kasar ta jamhuriyar kamaru yayi mana bayani kan irin manufofin su
dalilin na farko mun lura akwai ɗan su rashin jituwa da masifan da yake yawan hakka a kamaru yau tsakanin shekara uku nan maganan boko haram maganan ɗin central africa da suke shashen ɗin kamaru kashanin ɗan anglophone ya taso muna ganin cewa abin na da cigaba wani abin da mutum ke iya warwarewa wani kuma sai ya bar mahalla watakila jarrabawa ne da wajen Allah kisa muka haɗa limaman kamaru duka aka yi addu'a dalilin kenan dukkan limaman kamaru ne kowane jiha sun zo ba za a ce waɗansu ba ne zaman lafiya kuma a yi rayuwa tare ba wani muskila domin duk mu 'yan ƙasa ɗaya ne kuma a tafiyan da ake nan masifa ba wanda ya sai fata masifa ya faru a gidansa waɗansu mutanen da muke gani suna ƙaura suna dawa da fijiya wani waje ai su ma suna da kasa su ma suna da wani matsayi a kasan su masifa ne ke kawo ka shi sa ake addu'a kar masifan ya zo mal kuma wanda ya same su Allah ya sauka musu
alarama Sheikh Malam Ahijo Alisitu shine babban limamin Benin cinikayya kasar jamhuriyar Kamaru Duwala shi ma ga abin da yake
mala awal ina mai farin cikin sanar da kai cewa wato wannan taron ainihin wato kungiyar namu kamar yadda ake kiranta wato kungiya ce wanda suke haɗakan limaman da kuma wato manya waɗanda suke ba da ra'ayi ko shawara na ƙasan Kamaru gabaki ɗaya shijibi conseil de limamai dinitiyar musulma ga wanda yake babban jagora kuma shi ne wato dr musa wanda ƙarƙashin shi ne wato ya kira wannan taro saboda irin bala'i da fitintimu da ƙasar Kamaru take ciki a yanzu haka musamman ya sani irin gata fito na fito da ake yi a sassashe wato kudu na ƙasan Kamaru tsakanin masu ingilishi da kuma masu yaren faransa to wannan shi da ake so cewa muka yi addu'a domin mu samu zaman lafiya a ƙasar namu wannan shi ne ainihin makasudi wannan taron da aka gabatar yau a nan birnin wato tarayyar ƙasar Kamaru Yaounde to a gaskiya kamar yadda muka saba yi a kullum wato mu ba makami muke da shi ba mu kuma ainihin wato malamai kamar jillalan zaman lafiya ne
Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru